kika kai kai
kika kai kai
am miki ta ta ta
am miki ta ta ta
goma zafafa
goma zafafa
waya da sa ta soya naman ta gidan su cha 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 maliya kake goya ta sanda aiki
sanda
aiki ya sarkin yaki
sarkin yaki
organin zinzin
organin zinzin
bile zinzin
bile zinzin
shiga dindindin
shiga dindin
daga can ta ji zanzan
next
jijiya ya tashi jijiya ya kwanta ya tashi jijiya ya kwanta kwanta mana jijiya kwanta mana kwanta mana kaga ji nace jijiya kwanta mana kwanta mana jijiya kwanta mana kwanta mana kaga ji nace jijiya kwanta mana
kake bishi cikin daki duda bin na akwai daki kake bishi cikin daki duda bin na akwai daki kake bishi